saboda din manzon Allah sallam suka ce tana kasancewa bi ta'ati amri akan bai umarni shi wa takunu fi fi'li bi an yaf'ala mithla ma fa'ala ala wajhi alladhi fa'ala kuma haka aikin shi a gurgudan yanda ya aikata abu kenan in annabi sallallahu alaihi wasallam da ya nufa ciwon nan gurin da nihin ibada ne to kai ma sai kai da nihin ibada in kuma kenan ba da nihin ibada bane sallallahu alaihi wasallam yayi kenan ire-iren waɗannan guraren da ya sauka ba jumhurin sahabbai suka ce nan ba so ba mutum yayi wannan wasu kuma daga cikin malamai musamman mutaakhiruna su kuma suna ga cewa babu laifi in mutum ya je haji ko wani abu makamanci haka nan ya ziyarci ire-iren waɗannan masarikin duk da Sheikh Salih ibn Uthaymeen ya ce da dama daga cikin waɗannan guraren ba ƙarya ce ake ma al'adai ya ce har ma za ka ga waɗansu gurare da yawa wanda kawai direbobi da masu wanda suke ma mutane ƙarya sai a ce nan guri kaza ne sai a yi ta amsar kuɗaɗen mutane ana cutarsu a ire-iren waɗannan gurare ɗin to ya ce da dama daga waɗannan gurare sun zamanto ma babu haka Imam Ahmad shi ma yana rangwantawa saboda asari da ya zo kan wannan ya ce amma sai dai in za a riƙe gurin a matsayin iri kamar a dinga kai komo in gurin a mai da shi kenan guraren kai komo don ibada amma in ba nan ba sai in su shahadi da irin hadisi na Ithban ibn Malik wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi mai sallah a guri ya mai da gurin sallah shi ma ke zo ci aina tuhibu an usalli min baiti ina kake so in yi maka sallah a gidan naka sai ce to ire-iren wannan kenan babu ne kamar abin da shi Abdullahi ibn Umar ya zamanto kenan yana yi amma in ba nan ba asali kenan hana mutane aikata ire-iren waɗannan abin saboda kamar yadda Sayyidina Umar ya ce wanda suka gabace mu sun hallaka a sababin riƙa da suke ma guragu na annabawansu saboda haka sai suka zama suna gina coci-coci a gurin suna gina kenan guraren ibada a gurin sai kai su kuma daga baya suna bauta ma suna bauta a waɗannan gurare ɗin suka riƙe su kenan suka riƙe abubuwan bauta a guraren sannan kuma mutum ya dinga laliban wanda yana kirjado bai daga sunna ta kalifofi a yana daga ma abin da aka samu waɗansu sun kirkira sannan kuma maganar sahabi ko aikin sahabi in aka samu ya ci karo da magana ɗin ta wani sahabi ko musawa wannan ba zai zama tuhusha ba kaga jumhurin sahabbai sun tsaye akan rashin mutum ya bibiyi waɗannan gurare ɗin kenan Abdullahi ibn Umar shi kuma ya ka samu yana wannan bal hatta da ma mahaifinsa Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu kaga yayi hani akan wannan sannan kuma aka ce taharrin sallah a gurin zari'a ce ila ittikhadhiha masajid zuwa ga amai da gurin masallatai wa tashabbuh bi ahlil kitabi da kuma kamanceceniya da ahlil kitabi wanda kuma mu an hana mu wannan sannan kuma da karshe sai ya zama zari'a wata kafa ce ila shirki billah zuwa ga yi ma Allah subhanahu wa ta'ala shirka to duk wannan abubuwan kuma kenan shari'a ta musulunci da ka'idodi na addini sun tumbuke waɗannan ababe ko sannan yin wannan abin duka yana layin karkashin faɗin Allah innal ladina ittakhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadhalika najzil muftarin Allah ce waɗanda suka riƙe dan maraƙi sannan fushi zai same su daga Allah da kaskanci a bayan duniya Allah ce haka muke sakauta ma wanda suke yi ma'abuta kage shi yasa Abu Kilaba Allah ya shi da rama ce li kulli muftari'in min hadhihi al-umma ila yawmil qiyama duk wani mai kirkira a wannan al'umma zai zama yana cikin kaskanci yana cikin komawa baya a duniya har zuwa tashi al-qiyama shi yasa zaka ga ma'abuta ƙarya ma'abuta kage suna cikin fushin Allah suna cikin azabar Allah da wahala kaga waɗanda suke ɗan bid'a daga wanda suke hulatu musamman a ce ma irin khawarij a ce maka irin waɗanda suke rafida kaga suna ƙarshe mai kyau kaga yawanci duk zaka ga khawarij suna mutuwa a dazuzzuka wasu yin wata kashe su wasu kuma ya zamanto an kashe su ba tare da an binne su ba saboda ne sun zama su 'yan ta'adda wanda sun yi tawaye to za ka mutuwarsu ba ta samun karama na kenan sallah ta bayan Allah da za a samu mutum 40 da mutum shirka ba ko mutum kaza da mutum wasu binne mafi yawa za ka ga 'yan tawaye khawarij yawa-yawa akan kashe su ne a dazuzzuka na manda wasu ci ba tare da samun sallah ba ko wasu abubuwa makamantan haka to kaga wannan yana daga kaskanci da kuma komawa baya wanda mafi yawa Allah subhanahu wataala ke dora ma masu wannan sannan kuma shirka da kuma ragowa abubuwa waɗanda suke na bid'o'i dama suna ginuwa akan ƙarya da kuma abin da yake kaji kuma zamu ga waɗanda suka fi shahura wajen rikirin waɗannan gurare din zaka ga yawanci ƴan shi'a ne da kuma waɗanda suke hulatu sufiya yawa yawa sune masu kokarin rikar waɗannan kuwai kuma abin mamaki zaka ga irin shi'a da sauransu suna wuhintar da masallatai yace sannan kuma wa ya'muruna al-mashayikh suna raye waɗannan mazara mazarin wa allati uqimat al-qubur wanda aka tsaida su akan kaburbura zaka ba su damu da masallatai ba da raye masallatai amma sun yi damuwa da hubbara hubbari mafi yawa duk inda za a ce ma nan tsohon guri kaza ne nan gurin wasu sun zamna nan za a iya kashe kuɗi mai kumbin yawa a raye gurin amma kuma ba a damu ba da raye masallatai za ma su iya rusa masallatai amma ba su damu da wannan ba saboda masallacin bai da kima a gurin su kaga da yawa aikin shi'a ne rusa masallatai da yawa aikin gurin sufiya ne rusa masallatai sai da kuma suke kokarin raye waɗancan abubuwa amma abu ne mai sauki su rusa wurin da yake masallaci Allah ce man azlam mimman mana masajidan ma ya yuzkar fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiya to kaga wannan kadai yana nuna maka rashin kiman tsawo zaka samu cewa da yawa daga gulatu sufiya sukan kashe kuɗi masu dumbin yawa a gurin kabari kuma a gyara shi kuma a samu masu hidimar shi da kulawa da shi amma kuma gehe ɗe masallatan sai kaga suna fama da shara da rashin gyara da kaza amma can kuma sun je kabarin wani an kashe miliyika masu dumbin yawa to wannan duka yana nuna yadda suke mahimmantar da waɗannan gurare sama ma da yadda suke mahimmantar da masallatai shine wasu kasashen zaka ga amma sukan dogara akan ire-iren kudaden da suke samu a irin wannan hanya din ta wasu zuwa ziyarar makabarai Allah kare saboda haka kenan kirdadan irin wannan jumhurin sahabbai suna kan sabanin wannan abu kenan Abdullahi ibn Umar Allah kare da gare shi shine yake kokarin wannan kuma sannan a hakkin shi kaga shi ya kubutar ga waɗancan illoli din kamar misali mai da gurin ido kamar misali mai da gurin kaza kaga shi ya kubuta daga wannan kamar itibar da yake nemi a mushi kaga shi ba wanda yake ya kubuta ne amma a yau mun mu samu wani guri mu rike mu mai da shi sai ta kai ga wato zaka ga fitina da za ta biyo baya tana da ƙarfi saddin zari'a kuma abu ne mai ƙarfi a musulunci ana aiki da shi saboda haka kenan ko dan wannan kadai ana iya hanawa yin haka ne mai matsayin shi halaka ne to amma kuma zai bayar zuwa ga aikata shirka da kafirci da bid'o'i wanda kuma za su bayar zuwa ga rusa addinin gabaki daya to tunda shi wancan matsayin shi ba sunna ba barilla bane ba kuma sunna bane ba karkari a ce halaka ne to kaga gudun wancan abin da zai faru kenan sai a dakatar da shi to kuma sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu kaga wanda manzon Allah ta ce in to sai Abu Bakar Umar barshiru to kaga yayi hani akan wancan kuma har ma yau in yace wanda suka gabace mu wannan bibiyar gurabu da annabawan su suke shine ya kai su suka mai da su guraren ibada daga baya ma suka zamanto suna bauta mu wancan gaba da muka ida na babe wanda ya bayyana mana kenan hukunci na abin da ya shafi masallatai a ƙa'ida duk in muka hutar ga wani zango zuwa wani zango kenan ana karɓa harda insha Allah wannan duk da ba a wadi ba kenan sai a shirya satin gaba za a yi sharaba a kan fadin da ya gabata to ala gusa na ba'ida ba ko ha wa kana abdullahi an yi shi ha na باب سترة الإمام سترة من خلفه وارد باب سترة الإمام سترة من خلفه وأن باب ذكر الزدم سترة الإمام سترة من خلفه alo kacin da kake bin liman sallah idan ya sa sutura sutura shi ita ce sutura wanda ya gabace shi wannan kuma ijma'i ne kamar yadda ibnu hazm a cikin maratibul ijma haka kuma ibnu rajab a cikin fathul bari nashi shi ma ya kawo inda liman yasa sutura to babu zancen kuma wanda yake bin liman yasa sutura saboda shi dama sallar shi tana karkashin sallar liman sutratul imam sutratu man khalfahu shi yasa inda kake bin liman sallah kenan mamus kenan kana iya bi ta gaban kowanne wani lokacin sai kaga wani ya kazo wuta sai sa hannu haka sai yayi kokarin ya tare wa anhu radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja yawm al-eid amarna bi harba fatuza bayna yadayhi fa yusalli ilayha wa an-nas wara'a wa kana yaf'alu dhalika fi as-safar faman thamma ittakhadha al-umara wa anhu daga ibnu umar qala qari ra gari shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace lalle annab sallallahu alaihi wasallam idza kharaja yawm al-eid a ranar idi idan ya fito zuwa sallah amarna bi hirba fatuza bayna yadayhi sai umarce mu da kwagiri sai mu aje a gaban shi sallallahu alaihi wasallam fa yusalli ilaiha sai ya salla yana mai fuskantar wannan sitira fa yusalli ilaiha kaga me yake fuskanta ilaiha ita sitira ke ba dama ba ba kuma ba mai hagu kenan fa yusalli ilaiha sai ya salla yana mai fuskantar wannan kwagiri a matsayin sitira wannan wara'a mutane kuma suna bayan shi wa kare fa'alu zalika fi safar a halin guda guruma yakan amfani da wannan kwagiri wajen yin sitira domin tsamma yace daga nan ne ma in takaza al-kubara wanda suke shugabanni ko gwamnoni suka rike kenan wannan istanda daga nan ne kenan saboda nan sansa halin guda guru ko kuma zai fito idi yakan hutawa tare da ita wannan hadisi imamu al-bukhari ya fitar da shi a babu sitratul musalli sitratul musalli babu salatu fil hirba sannan kuma za mu ga cewa a cikin hadisin akwai kharaja yawm al-eid idan ya fita ranar eid manzo sallallahu alaihi wasallam duk inda idi ya kama ma'ana a madina annabi sallallahu alaihi wasallam ba a samu ba uzurin juma'a ya kama da wannan ba an yi sallar idi ba tare da awo ta bayin wannan sallar ta idi wanda mafi yawa mu yau ana samun masu safa-safa bangaren sallar idi sai ka samu cewa mutane ana idi amma ba su muhimmantar ba wanda muhimmancin da ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni hatta da waɗanda suke hadisi na ummu waqiya annabi sai umarni a fitar da waɗanda suke hatta da mata masu al'ada da kuma waɗanda ma suke tsare a gida yace masu al'ada sai su nisanci gurin yin sallah wanda ya nuna mana kenan mahallin shahid ciki inda liman ya sa sutura to lalle suturar ɗan bayan shi ma suturar ta wadatar da su sai kuma mahimmancin riƙewa sanda musamman a halin bulaguro don tunkuɗewa maki kaga da wahala kaga mutumin ƙauye zai tafiya daga wani gurin zuwa wani guri ba tare da sanda ba mutanen da suke daji irin Fulani kaga suna amfani da wannan saboda haka abu ne muhimmi da asuba za ka huta da wannan saboda in baka saba ba da wani makami hannunka wani zai huddo kai amshi ma saluda kaga ya isa ba gun kuma kawai zai daga ma hukar ci bani shikenan ka mai abu ne saluda to saboda kai tungulin lumbin ka amma ba kai ba hankali wata ran kana tare da iyalinka wani zai kume ta in kai kawai hannunka goma babu komai a tare da kai kawai to kaga irin wannan ko zaka samu mutum zai iya kwanci ba shi ba ga an tana da makami ba gida shi ba ga kaza ba wukariyanka zakara ma sai an wasa kace wukariyanka zakara ma sai yanka albasa sai da ce zai ba ba ka mun kwani ce to kaga a halin bulaguro annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yin wannan shine zaka ga wani lokaci a bulaguro wani ya zama ce a cikin karu wani ya hudo wuka ya dinga ma mutane kwace kawai yana cikin karu ya hudo wuka ya warce abin da ya kwata shi kenan yasa aka tsaya sabka shi ga daji yana tamaka kawai ya shiga daji ya kwace abin da ya kwace kawai shi kenan da wuka shi ya sabka kawai suna kallon shi yana tamaka kawai ya shiga daji mai so bi bayana a halin bulaguro annabi sallallahu alaihi wasallam ke karkar wannan kamar yadda annabi Musa alaihi salam ya ce wa liya fiha ma'aribu ukhra wa ana abi juhaifa radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam bihi bil babaha wa bayna yadayhi ana za adhur rak'ataini wal asr rak'ataini tamurru bayna yadayhi al mar'a wal himar daga abi juhaifa Allah kare ra gare shi abu juhaifa wannan hirba kenan wani dan karamin mashi ne kenan wa ana abi juhaifa radiyallahu anhu anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihim bil bataha annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu sallah bataha wa baina dayhi alaza gaba gare shi da yassan da wanda take da tawaran rankai ita ce kelan kwagiri kin azura rak'atai azur rak'ati wal asr rak'atai yayi kasar al-asr tamurru baina dayhi al-mar'atu wal himar amma mata suna bi ta gaban shi sannan kuma jakuna ma suna bi ta gaban shi ma'ana bayan ya sa sutura kenan inda yake zama illa a ce dabbobin ko kuma mace ta bi ta gabanka ba tare da ka sa sutura ba wannan hadisin shi ma ya nuna mana illi man ya sa sutura to ma mu ba su sun yi sanya sutura ba saboda haka sutratul imam sutratu man khalfahu imam al-bukhari ya mai tashi a babu sutratul musalli babu salatu ila al-anaza sannan kuma babu sutura bi makka wa ghairiha ko da a makka ne ko yadda suke ga kamar in a makka ne to hukuncin ya sha bamban da ba a makka ba kenan ko da a makka ne mutum zai sa ko da a harami ne kenan mutum zai ko da ta wanda ne zaka kirdadi ba zaka zo ka yi masu tawafi suna zagayawa kuma da ka lalle lalle zaka samu sutura wanda zai zama to kasa shi yasa sai mai mai tashi kenan a can babu sutura bi makka a makka wa ghairiha dan wani kai dauka in a makka ne bai ka sa sutura ba a koda ma a makka ne hukuncin ya shiga ciki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yasa sai kuma mata suke bi ta gaban sutura din ya kuna ma suke bi ta gaban sutura din ya har mutun ya sanya sutura kenan jaki ya fita gaba ko mace ta fita gaba ko bakin kare fita gaba sallar shi ta lalata babu qadar kam yanbaghi an yakuna bainal musalli wa sutura babu qadar kam baban da zai karanta da mu gurgurdan nawa ne ya kamata an yi kula bayin musalli da sutura tahiyya gurgurdan nisa tazara nawa ya kamata tsakanin mai sallah da sutura rata gurgurdan tazara nawa ya kamata a samu ya kamata inda zaka ajiye sutura da inda goshin ka zai tabbata ko kuma inda zaka tsaya tsakanin ka da sutura ya kamata a samu gurgurdan zira'i uku tsakanin goshinka da sutura ya kamata a samu gwargwaron kenan zira'i guda ko kuma gwargwaron yadda tumkiya ko kuma akuya za ta iya bi ta wuce an tsari bin tsari radiyallahu anhu fala kana bayna musalla rasulillah sallallahu alaihi wasallam bayna jidar mumarrachat tsari yace ya kasance bayna musalla rasulillah sallallahu alaihi wasallam tsakanin sallaya gurin sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake kenan ajiye goshin sa wa bainal jidar da kuma tsakanin bango katanga mumarsha gurgurai yadda tumkiya ko akuya tana iya bi ta wuce kenan ba ko mai sallar zama sai ya dungura kanshi da katanga ya zama akwai wani dan tsakani tsakanin kanshi kenan da katanga ko kuma sutura ba tare da kanshi ba yana gogar sutura ko kuma kanshi yana gogar gurin da ya sada abin nan Imam al-Bukhari ya mai ta wannan a kenan kitabul i'tisam babu ma zikira annabi sallallahu alaihi wasallam ta ala al-ittifaq ya al-ulum yanda annabi sallallahu alaihi wasallam zabras ta fa sahadu wa kaina wadanda suke al-ulum kenan sutura ana son ya zama to mutun ya nisan ta amma nisan tawa ba wanda zai zama yayin nisa ba da kanshi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wal yadu biha ya zama kusa da ita kenan ba dab shiki da shiki ba da ita a samu wannan tsara ke babu salat ila al-alaza wannan babu zai nuna mana hukuncin yin sallah mutun yana mai fuskantar ko kuma halaccin yin sallah mutun yana mai fuskantar kwagiri da ya zama to ya kafa kenan inda mutum ya zama to ya sa sutura babu ne ya zama sutura tara gaban goshin shi hadisin da ya zo cewa mutum ya san mai da ta gehe bai tabbata ba yana da illoli saboda haka kenan zaka yi gaba da gaba tare da abin da ka sa na sutura ana da radiyallahu anhu qala kana nabi sallallahu alaihi wasallam kenan ana za shi ne kwagiri wannan shine wani daga masu tafsiri aka ce sai aka ga shi kuma ya kawo akuya in zai sallah sai ga akuya sai sa shi kuma a gaban sallah aka ce ya sai shi ai kaga annabi sallallahu alaihi wasallam an ce sallar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila al-anza annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai sanya akuya a gaban shi to shine shi kuma kullun sai sa ya kawo akuya ya karmi a gaba shi an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana fuskantar ta kana babu salatu ila al-anza قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته annabi sallallahu alaihi wasallam biyan bukata sabituhu ana wa gulamun nakan kun shi da ni da wani yaro wa ma'ana ukaza a tare da mu da wasu yan sanda aw asal ko kuma sanda aw anaza ko kuma kwagiri ma'ana ukaza ko kuma a asa ko kuma anaza duk abu guda ne wa ma'ana idawa a tare da mu kuma muna dauke da huta faiza faraga min hajati idan ya gama biyan bukata na wallahu idawa sai mu mika mushi wannan huta sai amfani da shi al idawa shine ina'un sagirin yuhmal fihi alma dan karamin makayi wanda aka dauka ruwa a cikin shi ake kira da wannan Imam al-Bukhari ya fitar da shi a kitabul wudu babu man amala ma'ul ma'a li tahuri mutum da zai dauki ruwa cikin dan bujo zai yi tahiya saboda arwalla da kuma babu istinja shi ma kira a istinja ya kashi babu amalin alaza ma da ma'i fil istinja mutum da zai dauki kenan wani kwagiri dan ya kafa sai ya sa wani dan labule sai zama mai sutura dan ya zama to ya yi tsarki haka babu maja fi ghasilil bauli yanda nan sarasa kenan yake amfani da abu kenan wajen yin tsarki sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna kenan inda mutum ya kafa wannan tana zama mai matsayin sutura sannan irin karamar sanda wanda take da dan saukar kai ita ma gurgurdan ta ya sai zama to mutum ya yi sutura saboda gurgurdan sutura ya zama to gurgurdan jirahi wannan bangaren tsayi bangaren tsayi duk da cewa waɗansu daga cikin malamai suna ga za a iya yi da abin da ya shafi takalmi ko na makamanci haka to sai dai kaulinsu kauli ne wanda yake rajihin kauli kenan ya kamata ya zamanto abin yana da kauli ne wanda yake marju magana wanda take rajiha kenan ya zamanto yana da tsayi ba wai abin da yake dan gajeren abu ba sanya sutura mutum zai sallah tana da fa'idodi kaga akalla za ta tsare gidan mai sallah daga dubalube musamman ma a ce katanga ce musamman a ce katanga ce sannan kuma takan hadawa shedani ya zamanto ya bujiro ma mutum dan bata mai sallah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sannan kuma takan hadawa wasu ababe da in sun fi ta gaban shi sallar shi takan baci kamar bakin kare kamar mace kamar jaki kaga duk in sun fi sallar shi tana iya baci babu salati ila al-fustuwana wannan babu yana nuna mana hukuncin yin sallah ila al-fustuwana mutum yana mai tunkarar gimshiki ko kuma garu ko kuma katanga al-fustuwana shine al-amud ko kuma asariya kamar wannan gimshiki ko kuma wata yan katanga ya za a tada an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu حديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة عن ابن عمر رضي الله عنهما نعم عن سلمة بن الأكوى رضي الله عنه أنه كان يصلي عند الأسطوانة الذي عند المصحف فقيل له يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة قال فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها daga Salama bin Al-Aqwa Allah karin ra'a gare shi annahu kana yusalli inda al-ustuwana yakan salla gurin gimshiki allati inda al-mushaf gimshiki wanda take gurin da aka haje Qur'ani a gafaka kenan gimshikin bangaren inda ake ajewa Qur'ani wannan kenan zamanin sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu sai zamanto akwai wani makan wanda yake sananne inda na ake ajiyewa musahafi wannan ya nuna kenan alqur'ani ko a masallaci ko a gida akwai buƙatar ya zama iya da wani mahalli na musamman kamar yadda a zuciyar musulmi ake son ya zamanto yana da wani mahalli na musamman to haka ya kamata a cikin masallaci ma ya zamanto yana da wani mahalli wanda yake na musamman wanda kenan zai zamanto ana kiyaye shi daga dukkanin abin da bai dace ba faqila lahu sai aka ce me ya aba muslim ya kai abu muslim araka tataharra as-salata inda hadhihi al-ustuwana ana ga kowane lokaci kana kirdadan yin sallah gurin gimshikin nan qala fa inni ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yataharra as-salata inda yace na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk idan zai sallah yana kirdadan sai sallah ana kage yana nu sutura da yake yanzu inda zaka yi nafila sai kai a can duk wanda zai shigo babu wanda zai bi ta gaban ka wani lokacin muna kuskure da kadi da sallar farilla kawai sai mutun ya kama yin nafila a ko'ina alhali kuma wani lokacin gurubu ta mutane kaga wannan da akwai kuskure ba karamin kuskure ba lokacin da zaka yi sai kai kokarin ka matsa kai sutura da katanga ko kai sutura da wani mutumin da kaga ya dauko alqur'ani zai karatu kaga kenan zamme ne to yake amma ka kirkire nafila sai inda mutane suna iya bi su huce ko dai zai zama to ka cutar da su saboda ka kirke su ka hana su su bi su huce sai inda sun bi ta gaban ka sun huce sun aikata ne nace fa inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yataharra as-salata indaha naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kirda da yin sallah yana mai fuskantar ta wannan ya fitar da shi a suratul musalli babu kadar kam yan bagi an yakuna bainal musalli wa sitra to wani ya karanta da wani sura ne insha Allah karanta Bukhari ya fitar da wannan a babul haji babu ighlaqul bait rihewa Ka'aba wanda kenan Ka'aba aka rihewa kuma gama wanda yake mai rike da mabudi din wanda yake nuna komai addinin musulunci iya buƙatar tsari da kuma wakilci da kuma kiyayewa amana na waɗanda aka wakilta mu abu da kuma kiyayewa alƙawari ga azumi kaga wanda yake rike Usman ibn Abi Talha sheke yake da mabubi wanda yake na Ka'aba sannan babu salatu fil Ka'aba wanda yake nuna mana kenan halaccin yin sallah a cikin Ka'aba babu qawlin lahi wa taqidu min maqami ibrahim musalla da kuma masajid babul abwab na qalat lil Ka'aba wa masajid wanda mu huce da shi a baya سترت المصلي باب الصلاة بين السواري في غير جماعة التطوع باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى سود هي ركعة بأجهاد باب الردف على الهماء دين دا أنم سيبويو لا كنم باين دبا هكا كما أمغازي باب حجة الوداع ديزو حج بوقان ياشي جتكين كأبا صلى الله عليه وسلم يأي صلى باب الصلاة إلى الراحلة أو البعيد والشجر والرحل wannan babu zai nuna halaccin as-salatu ila rahila mutum yayin sallah yana mai fuskantar taguwa saboda wasu suna ga cewa baya halitta kai sutura da taguwa saboda yana daga guraren da aka hana sallah ma'atin ibi garken tsar mai raƙumma to kaga da bambanci da garken tsar mai raƙumma to da garken tsar mai raƙumma la'alla zai zamo da akwai wani abu na azancin gashin su koda ko ba ne da saba ne ai tufarka tana iya baki sannan kuma ana gudun zai iya zaman tawa ya tunzura wani daga cikin raƙuma zai iya tunzura zaman to ya cutar da mutum to amma ka sa shi a gabanka kaga ai tutura ce kai da shi wal ba'ir wa wal ba'ir wa shajar war rahal saboda haka mutum zai iya yana fuskantar taguwa ko kuma namijin raƙumi ko kuma bishiya ko kuma sirri duka waɗannan mutum yana iya sutura da ma abeban da suke makamantan waɗannan abubuwa duk mutum yakan iya yin sutura da su matuƙar dai abin ya zama to yana da tudu shi yasa waɗansu daga sahabbai suka haɗa duwa suna su yi musu tudu sai su yi sutura da su wannan duk mutum yana iya amma mutum ya yi sutura da mace in ba muharramar shi bace wannan sutura shi ba zai ba wasu malaman suka ce haka ba zai yi ba sutura da dan Daudu ya mai da shi gaba shi yana ya mai da shi kenan yana gaban shi ma'ana ya bashi baya suka ce ba zai ba wannan wa ana radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu kana yu'arridu rahilata annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan jiciya taguwarsa fai salli ilaiha sai ya salla yana mai fuskantar ta ila linafi an ce manafi a fara'aita idza habbatir rika ba mu labari to in waye zaman to taguwar ta girgiza ma'ana ta tashi daga gurin kare kare ya fuzo hada rahal to in dai nemi ta tashi sai dauke wannan sirri din fai addilu sai daidai tashi fai salli ila akhirati sai salla yana mai fuskantar ɗan sandar da mahai yake kenan jinginuwa saboda haka sai ya maida bangaren sandar shi ne daga kenan gaba awu akharihi wa kana ibn umar yaf'alu abdullahi ibn umar ya kasance yakan yin sitira da sirdi sai kuma ya maida bangaren majinginar mahai kenan ita take fuskantar shi wannan shi ma Imam al-Bukhari ya maimaita shi a babu salati fi mawaqi'il ibli sallah a gurare wanda yake na raƙumi dan mutun ya sitira da shi babu ne babu salati ila sarif wannan babu zai nuna ya halitta mutun ya sallah yana mai sitira da gado gado kujera dukkanin dai wani abu sai dai makaruhi ne malamai suka ce sitira da abun da yake da zane ko abin da yake da daukar hankali saboda kenan in yayi abin zai zama to ya fuski hankalin shi ko kuma ya yi sutura da mahaukaci ko kuma wanda yake bai da wayo kamar yaro wanda zai iya tafiya shi kaga shi ma ba zai ba saboda zai iya tafiya ya bar gurin ko dabba wanda za ta iya barin guri ita ma baya halitta sai amma in dabba ta zamanto a darma take a gurin sannan dabbar da take ba wanda take kenan haramun ba suka ce zai iya yi ta an Aisha radiyallahu anha qala adantumuna bil kalbi wal hima laqad ra'aytuni muntaji'a ala sarir fa yaji'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa yatawassatu as-sarira fa yusalli fa akrahu an usannihahu فأنصلوا من قبل رجلي السرير حتى أنصلى من لهافتي أنا عائشة رضي الله عنها دقائشة Allah kare da gare ta Khalid tace adamtu muna bil kalbi wal hima lokacin da aka gaya masa cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce yaqtau salah yaqtau salah yaqtau salat ar-rajul idza lam yakun bayna da mithlu mu'khirat ar-rahl al-mar'a wal himar wal kalb saboda haka yanta ce adantu muna bil kalbi wal himar kun iya samu kun dade samu kenan bil kalbi da kare wal himar da jaki la qadar aituni tace hakika na samu kaina motsa tsajiya ina mai ringe tsawa al-sari a saman gado sai ji annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai shigo daki na fai tawassatu sarira sai ya maida gadan a matsayin ya maida shi tsakiya fai salli sai sallah yana mai sutura da gadan fa akaru an usannihu ni kuma sai in dinga ki an usannihu kenan in juya in bashi baya kenan an usannihu wa huwa yusalli fa an sallu min qibali rijlayhi lisari sai in silale ta bangaren kenan kafa na gada saboda haka sai in silale daga gefe kenan hatta an salla min lihafi har ya zamanto na fita daga cikin shimfida ta kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam zamu ga cewa yakan yin sitira da gado sannan mutumin da ya saka gaba iya sallah kai kuma he ka silale ka janye to wannan ba alisawa shi a matsayin mururi kamar misali kana zaune sai wani yake sallah bayan ka yanzu kai ka tashi kai nan ko kai nan kaga ai ba girma ba sai gaba ta gaban shi mi kai silalewa kan kai kana kwance sai mu da yake sallah ka jiji a gaban shi sai ka ja jiki kai haka kaga yanzu anan gurin silalewa kai ba wai kenan ka bi bane ta gaban shi to wannan ba alisawa shi a matsayin mururi Imam al-Bukhari ya fitar da wannan kitabu siya babu salatu ala al-firash sittatu al-musalli babu salatu tatawwu khalf al-mar'a mutum zai iya yin sitira da mace yayi sallah sannan kuma eh dai ta zama to muharrama shi ma juzu min al-amali fi as-salah sannan sittatu al-musalli babu sujudi ar-rajul wa huwa yusalli sannan salatu khalf al-na'im babu man qala la yaqta'u salatu shay'in saboda yanzu kace kenan Aisha radiyallahu anha ta ce adaltu muna bil kalbi wal himar saboda haka kenan babu wani abin da yake yankewa ko ke datsewa sallah ya mai mai tashi a babun hali ya babu zuwa rajul imra'atahu inda sujudi likai ya sujud mutum zai iya zungura shi da matar shi yana sallah dan ya ajje koshin shi sujada babun yaridul musalli yaridul musalli man marra bayna yadayhi da tare musalli da 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 sai waccan magana tana yiwa ita abun bai cin mata ba tana yiwa ke da ita abun bai cin mata ba na waccan magana saboda haka shi yasa ya tace adaltu muna bil kalbi wal himar saboda ai kaga babu yanda za a ce sai ha tsaka a cikin manzon sarsara duka gabaki daya kenan ita abun da ta sani wannan to wancan kin kuma sai zama to yana da sheda na ragowar sabai shi yasa wasu sun yi maganar nasar a ciki amma kuma magana ce wadda take kenan a bar maidawa saboda dole kenan akwai bukata hakikanin tarihi akan wannan babu ya ruddu al-musalli man marra bayna ne mai sallah zai tunkure ko ya mayar da wanda ya zo bi ta gaban shi halin yana sallah saboda haka ba za ka bar ba mutum ya zo ya girma ta tsakankaninka da sutura za ka yi kokarin tunkure shi gwargwadon ikonka na na a lokacin أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يصلي في يوم الجمعة على شيء يستره من الناس يا كسن تيران الجمعة يا كان يصلى سيسا ونا أبي زمي من سدرا ألوك تفاراد شاب من بني أبي معيط ونمتع شيرا كبيلة بنو أبي معيط سيزوه جوا an yaji ta gaba ne da yayin nufin ya fita gaban shi alhali yana sallah ya sa sutura fa da fa Abu Sa'id fi sarri Abu Sa'id sai ya tunkuɗi wannan matashi a kirje shi fa nazara shabu wannan matashi ya duba fa da miji da masaka bai samu wani sarari ba illa bayne dai illa bayne dai sai dai yazo ya fita gaba Abu Sa'id fa da ne shi ta sai kuma dawowa dan ya huce fa da fa Abu Sa'id ashadda min al-hula Abu Sa'id ya tunkuɗa shi wanda ta yi ta farko fa nala min Abi Sa'id a lokacin sai taba mutunci Abu Sa'id kuma da kala ala Marwan kuma matashin sai shiga wajen Marwan fa shaka ilayhi ma laqiya min Abi Sa'id sai kame kukan ga yanda Abu Sa'id ya bangaje shi wa da kala Abu Sa'id khalfa Abu Sa'id kace sai shiga ala Marwan wajen Marwan fa kale yace malaka wa libna afika yace mi yau an kai da dandan uwanka ma'ana sai amfani da salo na Abu Sa'id kenan ya tausaya ma shi wannan matashi ya Abu Sa'id ya kai Abu Sa'id inji Marwan kare ka kaga ladabi na magabata kaga wannan Abu Sa'id al-Khudri sahabi ne da magana sarsara Marwan kuma kaga bai daga cikin wanda yake yana da matsayi irin matsayi na Abu Sa'id amma tare da haka saboda shugabanci da jagoranci haka Abu Sa'id Allah kare yarda a gare shi kene ya zama to ya bi bayan wannan dan ya kubutar da kai shi mun kuma yau zaka ga yawa yawa kenan akan samu rashin kimanta bangaren waɗanda Allah subhanahu wataala ya jagorantar da su akan al'umma wanne yasa ma zaka ga akan wayar gari ma babu wani wanda ake kallon shi tare da girma musamman ma gurin waɗanda suke gama gari wanda suke yin tsaci barkatai zaka ga in ba ɗaliban ilimi ba da wasu abin nan to ba a duba kima na waɗansu waɗanda Allah subhanahu wataala ya ba su jagorancin al'umma kamar misali a ce sarakuna ko shugabanni ko kuma malamai ko kuma waɗanda suke lattijawa da manya cikin al'umma to zaka ga yawanci a irin zama na gari duk ba a duba waɗannan da wani abu wanda yake na kima wanda kuma koda kai malami ne koda ka kai wani matsayi ne to waɗanda suke da shugabanci ai kai ma kana karkashin su sai dai bangaren ka tambaya ta kama amma kai ma in aka ma ba daidai ba ai gurin su kake kai kara saboda haka suna da damar su gayyace ka kuma dole zaka je gayyace su kira ka dole zaka je ba wai irin kana abin da bari a ce ai ni banda zuwa gidan shi ko ni banda kaza kowa da kaiwa ne ya ga mashi gaba ba kai ai in kai wannan ka ganganci kuma sannan shugaba na da damar da kowane irin abu zai iya yi masu da kai ma ɗaya ne daga cikin talakawa na al'umma kai ma ɗaya ne daga ciki shi yasa zaka ga magabata irin cutarwar da suke haɗuwa da ita sukan ɗauka hakuri lokacin da aka yi cincirin don aka zo aka samu Hajjaji bin Umar aka samu Anas bin Malik Allah kare yarda a gare shi suka ce ga irin abubuwan da muke haɗuwa da su na cutarwa Hajjaji ya da ke mu ya kashe mu ya kwace mana ya mana kaza ya dogunci mu ga shi ba yana da matsala aqida yana da ba matsala aqida bayan wannan amma Anas sai yace ku dauki hakuri yace na rantsi da wanda rai nake hannunsa babu wani zamanin da zai zo face na bayan shi ya fi shi wanda zai zo gaban shi yayin shi tsare yace wanda daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku yi hakuri isbiru ku dauki hakuri sau da ma baka dawa hakuri ba akwai matsala kuma karshe zuwa ga hakurin za a koma in kaga an bar ka kayi abin da kake so ko kayi zanga-zanga sai barkonar tsohuwa ya kare sandina sai sankari sai an yi kazawa sannan za a bar ka kayi abin da kake so in ko kana ga tawaye ba za ka yi to sai bindigogi sun zama da sun kare to shin kayi hakuri yayi ko kuma ka zo ka ce ba a yarda ba to kaga irin wannan abubuwa na tsarin da tsaro a cikin mutane a yi ta zanga-zanga a baka dukiya a baka kaza a sha kashi karshe ma a kama ka a kulle ka a yi ta zuwa ana magiya ana kuka kana kulla har iyali su lalace da wani da me amfani shi kuma abin da ba wani lada ba za ka samu karshe ta ma ka ja ga abubuwan da suke na wannan to kai kuma a matsayin ka na malami ko islamiya kake koya kanka gina yara akan tawaye dare da manya dare da shugabanni wannan kuskure sharrin da yake jayarwa ya yi alherin da yake jayarwa shi yasa magabata da suka fahimci haka sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka rinka hakuri akan wanda ba su kai daraja ba ina ya su wani Hajjaji bin Yusuf ina za ka kwatanta irin su Anas bin Malik ina shi ina ne wanda lokacin da aka Anas ya tura ma abin da ya tura yake kafin shi wajen Marwan maganganun da ya zama to ya rubuta ya aika na jin zarafi da kaza yace Hajjaj ina ka ina Anas wanda uwayenka suka dinga ma uwayen Anas da ko da wahala da daukar kaya da kota da kaza da kaza da kaza da kaza yace dan kana kaskantacce bawa mun dauko ka mun kimanta ka mun baka matsayi mun ma kaza mun ma kaza shine har kai yanzu kake da dama ka ce ma Anas kaza 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 mutumin da ya lazumci manzara sai sai kaza da to abinda zaka kalla irin su Anas bin Malik da sauran sahaba irin su Ibn Umar tare da matsalolin Hajjaj tare da bai kama kawansu ba a daraja a matsayi a kaza amma ne hakan suke bi saboda jagorancin da yake shine jagoranci ba su yi ba tawaye har ma zai kace wasu daga cikin su to kaga saboda ni inda su kin za su yi a matsayin su gaba daya al'umma za su yi bone to za a kashe adadi masu kumbin yawa kaga abu kenan da yake wa saboda haka sai shiga yace har sabe wannan kuma yake nuna ma shi wancan matashin kaga jahili shi jahili ne saboda ai bai san ba hukuncin bi ta gaba da aka mai da shi ya kara aka mai da shi ya kara sai ya zage shi kaga jahili ashe masu cin mutunci na gaba da su ai jahili duk wanda kaga yana zagin da tijama su ruwa ko ka ci in ba dan shekarunka ba in ba dan kaza ba ai kaga mu zage shi kaga mutum mutunci shi kaga ni to kaga aikin jahilai ne zaka iya samu wanda kawai da kun kusan buguwa da shi da abu wannan zagi ne ba kaga ni musamman ma akwai mutane wasu garuruwan da zaka su wannan abun ba bakin komai ke wajen su ba shine wannan lokacin kuma dalilin irin na abubuwan na yanar gizo zaka ga wasu matasan mu suna dauka irin wannan abubuwan da wasu suke bashi a gaban su wannan ba bane ne kyau da zaka ga mutanen kusu mafi yawa su akan samu wannan malami bai tsira ba waye bai kowa zagi su kai wasu uwayen su ma ba su tsira ba sai ka gama can fitarar na karuwa sai ta zo ta ce kowane namiji kaza ne wani ya ce wata aka tambaye ta habba banki ta ce bi su ya za ka kalli waɗannan dan Allah to wasu matasan mu su ma ya suke ɗaukan kamar abin wani wayewa ne su ma ya su dinga ɗauka suna ƙoƙarin haka shugabanni da yin kaza kai yanzu ka zo kai wani hoton shugaba ka muzanta shi ai tozarci da zaka haɗu da shi inda mutum zai bibiya ai ba karamin tozarci ba ne yanzu shi wannan mutumin shugaban mulkin mutane kai ko sai kai wani hoto kake muzanta halittar shi wani irin fushi zaka damu da shi gurin Allah kuma menene yayi ba kuma kai in kai kake matsayin shi baka iya ba abin mutane biyuwa masu zage-zage wanda in su aka ba Allah ba kawakawan ma abin ba su biya to irin wannan tafiya zaka ga wasu matasan mu suna daukar ta amma sai ka kalla su wancan da suka daukawa suka bari ana zage shi a gabanni sarki bai sha ba a jehe shi sarki bai sha ba a ci mutunci shi aka yi zaɓe wanda Jonathan ya hau zaɓe da aka yi zaɓen ga majalisa suka ji haushi ba a ba ba Buhari suka tare zanga-zanga ta abin nan sarkin Kano a jirgi aka ɗauke shi ka ɗauki misali shekarun shi kuma abu nawa shi sarkin yake tuni shi sarkin Kano abu nawa ke jari masa abu nawa ke tuni amma sai a jirgi aka ɗauke shi aka ɗauke shi tirin duk wasu ya so wani isi ya karami jagora yan wannan kinnan kaga tunda wanda suka yi aiki ba har suna bane ka lura da wani abu kenan iri-irin wancan bangaren ne tunda aki da har suna babu zanga-zanga to amma har isi ya karami a motar sojoji mai sarki aka ɗauke shi kaga mabiyan su ne kuma suka yi wannan wannan duk wasu latija da ka sani manya wani ma tanzan da buge shi saboda to la'alla alheran da yake tama mutane yana da yawa kuma yanzu da haka za su saka wuta mushi to ka ɗauki misali abinda zai nuna ma jahili Buhari ne aka hana suka yi wannan aka kakkashe su mutane go to kuma Buharin wani irin zagi ne ba su duka mushi ba ba irin zagin da ba su mushi da cin mutunci da cin zarafi Allah ne ya bashi wanda kuka yi tsinjirin da kuka mutu a kan shi go kuka ci mutunci wasu to gashi an bashi to ya aka kaga matsalar ke da jahili to irin wannan ɗabi'un wasu ya suke ga kamar abin burgewa ne ka ɗauko shi babu burgewa cikin ka zage malamai ka zage sarakai ka zage natija kawai kai babu wani baba wannan ba addini ba ne ko ba ɗabi'a ba ce wanda take mai kyau ɗabi'a ce ta ƴan tasha to wannan wanda kuma ɗabi'a ce ta jahili duk wanda yake ɗalibin ilimi musamman ahlus sunna ba za ka gan shi ba kai irin wannan abubuwa ko irin abin da za ka suka suka akwai da abin da ramatu ne bi da ya fassala ani sai su rinka cewa ban mu da tarbiya ai ka tsaya ka kalli asalin za a gane wai ba tarbiya wai barashin tarbiya dan zaka gaida mutum makamin shi da ba dan zaka gaida malam makamin shi da ko shi ne rashin tarbiya wai tarbiya zaka gaida malam ka rashin tarbiya gobe ne ba dai ba kuma ka dan karabe shi shine tarbiya zaka gaida sarkinka kaje ka tsuguna kana sunne kai kamar munafiki kuma gobe ka yinnan ka lullu kamin zaki kurje wai shine tarbiya kaga aikin banza ke to kaga wannan duka sai daga abinda baka samu ba wanda suka fahimci addinin Islam to wannan matashin saboda jahilcin sai zo kawai Abu Sa'id ya mai sai zage shi a lokacin Abu Sa'id sai sauki ya shiga ran kai kullu mai shi sai ce malaka wani mun afiki ya Abu Sa'id me ya faru kai da dan dan uwanka kaga kuma yanda kenan shugabanni suke kokarin gyara abubuwa malaka wani mun afiki kale ce samitu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce naji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza salla arku ila shay yasturuhu min al-bal haka ake so kuma kawai abu kake yin dare ne da an ce ba kaza kawai sai an dinki kai aje a zo aje a zo kawai dalili idza salla amma da zaran kabar murani kabar hadisi kaje kake lalibana da to ka su bi amma in so dubu za ai kawai daya nan inna ha huraka alu idza salla arku ila shay yasturuhu min al-nas fa arada adu an yastaza bayne ne sai wani ɗaya nufin ya girma ta gaba fare da fa’am a nafsara sai ce ka tunkuri shi fai da ba farin fatiri in ya nuna dole sai ya fi to ka yi kokowa da shi shi ne kenan sai na bangare shi fai da mahu shekar saboda shekani ne shekar ne turo shi don ya bata sallah wannan ya zo a babu siffar iblis ko jinudi siffar iblis da rundunar shi saboda iya da rundunar shi to wannan sauran yana daga rundunar iblis jahilai kuma yawanci wanda duk zai addini kan jahilci duka suna daga rundunar iblis saboda yake turowa waɗansu dan yanzu sai shi ɗaya turo wani ya zo ya zage ka ya maka tsori ya ci mutuncin ka kawai dan ya hassala ka ka shimge shi ya faɗi kawai ko ya mutu ma ko su ma kama abin sai turo wani ya ta zagin ka so ke kai ma karama shikenan ku zama dai wadora ta turuna kama ka faru fa ta turuna sawa shi yasa Abu Zar wani bawan shi ya kama kafa akwai shi ya karya ya ce me yasa ya ce na yi ne kawai don in ba ka fushi kawai don in fusa ka kai ya ce to zan fusa ka wanda ya turo ka ka je ka zama ya ce zan fusa ka wanda ya turo ka ka fusa ka ni ka je yanzu na ƴantar da kai ka zama hurra ne da ka zama na kawai shi ke to wani shaidan ya kulla ma wani tarko ka gane ya turo wani rundunar shi to sai ka yi kokarin kai kuma ka gano menene yadda take ci sai ka ba shi dan ya haushi abin da muka wani ne da na fara wannan alƙawarin sa eh a kamar shi eh a wannan da ba hakuri ake saboda shi hanyar tagari abu idan hanyar tagari abu shi wannan duka hakuri ake sosai aka samu irin wannan saboda shi dan ne in ka mishi ba daidai ba in yana gaba da kai abinda zai ba zai ce wannan ya rabe da dare wannan ya rabe da kaza zai iya mace a dan bid'a ne a wasiyar da Abu Hanifa ya rubuta ma Abu Yusuf da zai aya ce duk ya ga mishi gare da wannan kai hakuri ka zo ga yadda za a zauna da manya da malamai ka tarra ko da ka yi karatu wani gari ka zo gurin malaman gurin kanka ya kaukawa nuna musu wasu ilimin muka da wasu kaza sau da su ba su yi rahila da kai ba in kai haka ya su ce kai dan bid'a ne su yi kaza su yi kaza su yi soke ka su bar da haka su sa mutane da su wasa da kai kaga yanzu abin da kake so ka ɗora mutane ya karanta shi in makarantar ce ta yi kuɗe ka ya ga dama ka je wani gurin ma ce wannan yaron ku yi hankali da shi matsala gare shi to kaga an ce matsala gare ka wasu irin matsala kaga ya tattare kenan ka cuta kai kuma kana son ka isar da sabo to tun a farin farkon lamarin ka an bi shi ka shi yasa kenan irin wannan ma duka hakuri ake amma da an yi hakuri kuma sai ka ga an ce nasa insha Allah ila musalla Muhammadu wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa barakallahu 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 wa barakallah